والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 23 غوتان شعبان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبوتايا da 444 wanda yayi daidai da 16 ga watan Mars shekara ta 2023 miladiya. Muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari. Yau zamu tashi babu fadali Abi Bakar ba'da Nabi sallallahu alaihi wa sallam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu fadli Abi Bakr ba'da Nabi sallallahu alaihi wa sallam.
Babu falalan Abu Bakr bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah, haddathana Sulaiman an Yahya ibn Sa'id an-Nafi an ibn Umar radiyallahu anhuma.
An karbo daga Abdullah dan Umar, Allah ya kara musu yarda.
قال كنا نطيب بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
يتي يا كفنشي منا فيبي تاوى تكان المتاني منا فيبي تاوى تكان المتاني أزامن النبي صلى الله عليه وسلم
فنخيب أبا بكر ثم عمر بن الخطاب
سيمو فيبي تا أبو بكر فأنا عمر عنقاني منا فيبي تا أبو بكر فرقو فأنا عمر شيني نبيو رضي الله عنهما
ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم
فان عثمان بن عفان الله يطهر مزيدا ان غادي تو انا وجن كاغا wannan hadisi ya fito fili ya nuna mana cewa bayan manzon Allah a cikin sahabbai gabaki daya babu wanda yake da daraja na Abu Bakar radiyallahu anhu. An gane wannan ku? Sannan a cikin riwaya na ainihin na Abu Dawud ko kuma abin nan sai a cikin ruwaya na Abu Dawud ta hanyar Salim daga Ibn Umar yake cewa kunna naqul wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajjun, mun kasance muna fada alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye, muna cewa afdalun nabi a afdalu ummatin nabi ba'dahu Abu Bakar summa Umar summa Uthman, muna cewa fiyayyen al'umman annabi bayan manzon Allah shine Abu Bakar sa'annan Umar sa'annan Uthman. Sannan Tabarani ya kara a cikin ruwayansa sai manzon Allah ya ji labarin haka fala yunkiruhu, baya inkari shi. Annabi yana jin labari ana cewa bayan annabawa wanda ya fi daraja Abu Bakar, sa'annan sai Umar, sa'annan sai Uthman, ko manzon Allah yana jin haka baya inkari, wannan sai ya zama to kaman takariri kenan. Sannan a Haisama ya ruwaito Ibn Sulaiman a cikin Fadailus Sahaba ta hanyar Suhail bin Abi Salih an Abi an Ibn Umar radiyallahu anhu yana cewa kunna naqul idza zahaba Abu Bakar wa Umar wa Uthman tisawan nas, mun kasance muna cewa idan Abu Bakar ya tafi da Umar da Uthman din suka tafi to mutane sun zama daidai. An gani? Idan Abu Bakar da Umar da Uthman suka tafi to mutanen duniya sun zama daidai a na zamanin, kenan sahabbai sun zama daidai. An gani? Fa yasma'u an-nabi zalik fala yunkiru, manzon Allah yana jin wannan magana a baya inkari shi. In mun duba wannan hadisin da kyau an ambaci Abu Bakar Umar da Uthman, amma an yi shiru dangane da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. An gane wannan ku? A cikin wannan hadisi akwai ainihin fifita Uthman bayan Abu Bakar da Umar, cewa bayan Abu Bakar da Umar wanda ya fi daraja a cikin sahabbai shine Uthman bin Affan radiyallahu anhu, kamar yadda yake mashhurin zance wajen jumhur na ahli sunna. Amma an samu wasu daga cikin salaf sun tafi zuwa ga fifita Ali bin Abi Talib akan Uthman, an gane ku akwai daga cikin salaf masu ganin a wajen daraja farko Abubakar sannan na biyu Umar dan Khattab radiyallahu an sannan na uku Ali bin Abi Talib sannan na hudu Usman bin Affan daga cikin malamai na salaf wanda suke da wannan fahimta akwai Sufyan al-Thawri duk da ana cewa wannan fatawa ya janye daga gare shi farko yana bada wannan fatawa amma daga baya ya janye sannan wannan shine fahimtar Ibn Khuzaima da kuma wasu bangare daga cikin malamai gabaninsa da kuma bayansa amma akwai malaman da suke da fahimtar cewa tsakanin Usman bin Affan da Aliyu radiyallahu anhu ma babu wanda yafi daraja dukan su gaba ɗaya darajar su ɗaya ne daga cikin masu wannan fahimta akwai Imam Malik a cikin Mudawwana shi Imam Malik yana ganin kada ka ce komai dangane da Usman da Aliyu dukan su gaba ɗaya suna da daraja sannan an samu wasu daga cikin malamai sun bi Imam Malik akan wannan fahimta daga cikin su akwai Yahya al-Qattan Yahya al-Qattan shi ma yana da wannan fahimta din daga cikin malamai mutaakhiri wanda suka zo daga bayan salaf da suke da wannan fahimta akwai Ibn Hazm al-Andalusi az-Zahiri shi yana ganin tsakanin Usman da Aliyu wato babu wanda yafi wani kawai an gani amma hadisin da muka karanta din nan hujja ne na jumhur jumhur wanda suke da fahimtar cewa Abubakar farko sannan Umar sannan Usman an gani amma Ibn Abdul Barr al-Malik Allah ya masa rahama yayi suka dangane da wannan fahimta din an gane ku shi ya dogara zuwa ga abinda ainihin ya hikaito daga Harun bin Ishaq cewa sami'tu Ibn Ma'in yaqul naji Yahya ibn Ma'in yana cewa man qala Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa arafa li Ali sabiqiyatahu wa fadluhu fa huwa sahibu sunna duk wanda yace Abubakar farko sannan Umar na biyu sannan Uthman sannan yace Ali bin Abi Talib sannan kuma wa arafa li Ali sabiqiyatahu ya sani game da Ali sabiqansa cewa Ali yana da sabiqa kuma ya sani game da Aliyu falalansa fa huwa sahibu sunna wannan ma abocin sunna ne an gari Allah ya ce fa zakartu lahu man yaqulu Abubakar wa Umar wa Usman wa yaskutun sai na gaya ma Yahya ibn Ma'in nace akwai mutanen ba da suke cewa Abubakar sai Umar sai Usman sai su shiru an gari suna cewa kawai a cikin sahabbai an ce Abubakar Umar Usman sauran sahabbai ba a fifita tsakaninsu suna yin shiru sai ya ce sai na tambayi Yahya ibn Ma'in me zai ce kan wannan shine sai shi Yahya ibn Ma'in fa takallama fihim bi kalamin gharib sai ya gaya musu magana mai tsabi cewa wani irin magana ne wannan ka ce wai idan aka ce Abubakar Umar Usman shikenan sauran sahabbai ana yin shiru a kansu ba a fifita tsakaninsu ya faɗi magana mai kaushi cewa ina ne kuka ajiye Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sannan shi Ibn Abdul Barr ya kawo wannan magana to sai aka yi masa ta'kibi cewa Yahya ibn Ma'in ya yi inkarin ra'ayin wasu mutane ne ba wai ya yi inkarin hadisin ba ne ya yi inkarin ra'ayin wasu mutane ana kiran su al-Usmaniyya su ƴan Usmaniyya daga cikin Banu Umayya su ne wanda ba sa ganin darajar Ali bin Abi Talib an gane wannan ku su suna ganin Ali bin Abi Talib ba shi da wani daraja to saboda haka fa takallama fihim bi kalamin galiz sai musu magana mai kaushi saboda wayantaki suna Aliyan suna tauye Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu an gane ku shine Ibn Hajar ke cewa wala shakka fi anna man iktasara ala zalik wa lam ya'rif li Ali bin Abi Talib fadlahu babu shakka duk mutumin da ya takaitu akan nan wajen bai san falalan Ali bin Abi Talib ba fa huwa mazmum, wannan abin zargi ne, yana da aqida ta bid'a tare da shi. An gane, ya kamata a zuciyanka bayan ka ambaci Usman bin Affan kace sannan sai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, to duk mutumin da yake da Ali bin Abi Talib da sauran sahabbai duk darajar su dai ne, wannan yayi kuskure mai girma. Saboda idan ya ce duk darajar su dai ne, shin da sigarin sahaba da kuma manyan sahabbai darajar su daya, da sahabban da suka fara musulunta sabiqun al-awwalun, da sahabban da suka musulunta daga baya darajar su daya, da sahabban da suka halarci yakin Badar su 313, da sauran sahabban da ba su halarta ba darajar su daya, da sahabban da suka halarci bai'atul ridwan da wa'inda ba su halarta ba darajar su daya, kaga ba zai yiwu ba. Suna kan wannan magana akwai abin dubawa a cikinsa. An gane, shi Ibn Abdulbar al-Maliki ya yi da'awan cewa wannan hadisin wai ya saba wa maganar ahlus sunna, wanda ke cewa Ali bin Abi Talib shi ne fiyayyen mutane bayan Usman bin Affan radiyallahu anhu. Yace fa innahum ajma'u ala anna aliyan afdalul khalq ba'da salasa, su ahlus sunna sun yi ijma'i cewa Ali bin Abi Talib shi ne fiyayyen halitta bayan na uku. Wadalla haza al-ijma', wadalla haza al-ijma' ala anna hadith Ibn Umar galadu, yace wannan ijma'i din ya nuna mana cewa wai hadisin Ibn Umar din nan dake cewa kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu mun kasance muna fifita tsakanin mutane a zamanin Annabi, fa nukhayyiru Abubakar, sai mu fifita wa Abubakar, summa Umar, sannan Umar bin Khattab, summa Usman bin Affan, an gane radiyallahu anhu. Anan wajen bai ce summa Aliyan ba, an gane wannan ku? Sai shi yake cewa to ijma'in ahlus sunna ya nuna wannan hadisi kuskure ne, shine maganan Ibn Abdulbar. An gane wannan ku? Wa in kana sanad ilayhi sahiha, duk cewa isnadi zuwa ga Ibn Umar ba ya inganta, tabbas Abdullahi bin Umar ya faɗi wannan magana. An gane, amma kasancewan sahabbai suna yin shiru, wannan kuma baya nuna Ali bin Abi Talib ba shi da daraja, wannan baya nuna Ali shi ya fi daraja, baya nuna cewa Ali ba shi ya fi daraja bayan Usman ba. Ai bayan wannan magana kuma akwai wasu hadisan, ai za a tattaro hadisan ne da wannan hadisin da sauran hadisai da suka nuna falalan Ali bin Abi Talib bayan Usman, sai a yi jam'i tsakaninsu, idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi. An gane wannan ku? Na'am.
Babu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam law kuntu muttakhizan khalila,
babu maganan manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam law kuntu muttakhizan khalila, da na kasance zan riki wani badadai.
Qala huwa abu sa'id,
wato wanda ya faɗi wannan magana shine Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu.
Haddathana Muslim ibn Ibrahim, haddathana Wahib, haddathana Ayyub an Ikrama,
an Ibn Abbas radiyallahu anhuma,
an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala,
daga annabi sallallahu alayhi wa sallam yace,
law kuntu muttakhizan min ummati khalila,
da na kasance zan riki wani badadai daga cikin al'ummata,
lattakhastu Aba Bakr,
da na riki Abu Bakr radiyallahu anhu,
walakin akhi wa sahibi,
sai dai Abu Bakr dan uwana ne kuma sahabi na ne, dan uwana ne a cikin musulunci kuma sahabi na ne, bal ma babban sahabi na. Na'am.
Haddathana Mu'alla wa Musa qala haddathana Wahib an Ayyub wa qala walau kunt qala law kunt muttakhizan khalila.
Haddathana Mu'alla bin Asad wa Musa bin Ismail
an Ayyub
at-Tabuqi qala حدثنا وهيب عن ايوب نكتب تو. نعم.
وقال لو كنت متخذا خليلا,
من ذا الله يأتي دعنا كسر شيزن ركي ونبا دعي
لاتخذته خليلا,
دعنا ركي ابو بكر رضي الله عنه يزمن تو خليل دينا. كما يند لقى من ساتن ليوتي شي كلمة نخلة, شي كلة شيني اعلى مراتب المحبة, shine mafi daukaka daga cikin martaba na soyayya. Duk mutumin da ya rike ka Khalil, to baka da bashi da wani masoyi da ya wuce kai. An gane? Wasu daga cikin Hausawa suna cewa so hana ganin laifi. Da na kasance zan riki wani so hana ganin laifi wanda ba Ubangiji na ba, da zan riki Abubakar. Kuma idan manzon Allah ya riki wani mutum wanda ba ma'asumi ba, ya rike shi a matsayin Khalil, idan fa yayi laifi ba zai ga laifin shi ba. Na ba san gani. Soyayya ya kai makura, irin ya kai matakin da ko da ma yayi laifi, idan ka ya riga ya yi rufe da soyayyansa. To shi yasa manzon Allah bai riki wani dan adam wanda yana iya dacewa, yana iya kuskure, ya rike shi a matsayin Khalil ba. Amma sai ya riƙi Ubangiji a matsayin Khalil, kaga daidai kenan. Amma babu laifi shi manzon Allah, kai ka riƙe shi a matsayin Khalil, kai. Amma shi ba zai riƙe ka a matsayin me ba, Khalil.
Walakin ukhuwatul islami afdal,
sai dai ƴan'uwantaka na musulunci shi ya fi. Tsakanina da Abubakar akwai ƴan'uwantaka na musulunci.
Haddathana Qutayba, haddathana Abdul Wahhab an Ayyub mithla.
Abdul Wahhab ya karbo daga Ayyub misalinsa. Kaga wannan hadisin ya ƙara tabbatar ma Abubakar cewa bayan manzanni gaba ɗaya ba mai darajar Abubakar, kuma ya ɗan yi ishara cewa bayan manzan Allah Abubakar ne ya dace zama khalifa. Na'am.
Haddathana Sulaiman ibn Harb, akhbarana Hammad ibn Zayd an Ayyub an Abdullah ibn Abi Mulayka qala kataba ahli al-Kufa ila ibn Zubayr fi al-Jadd.
Abdullah ibn Abi Mulayka ya rubuta wasiqa zuwa ga ibn Zubayr, suna mutanen Kufa sun rubuta wasiƙa zuwa ga Abdullahi bin Zubair, suna tambayar shi game da kaka.
Fa qala amma alladhi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam,
sai ce amma wannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace,
law kuntu muttakhizan min hadhihi al-ummati khalilan,
da na kasance zan riki wani fadadai daga cikin wannan al'umma,
lattakhaztu,
da na riki Abubakar. To amma kasancewan ni a matsayina na manzon Allah baya cancanta in riki wani badadai in ba Ubangiji na ba. Shi ne dalilin fa da yasa ba rikiwa ba Abubakar. Ashe ya nuna a cikin sahabbai babu wanda yake da daraja irin na Abubakar a wajen manzon Allah. To tunda dai ba mai daraja a wajen manzon Allah kamar shi, to a wajen mu ba. Min babi aula.
Anzalahu aban yani Ababakar.
Wato ya saukar da shi, ya saukar da wannan magana zuwa ga Ababakar. Ya'ani aban ay anzalahu aba, ya saukar da shi ga Ababakar kenan.
Haddathana al-Humaydi wa Muhammad ibn Ubaydillah qala haddathana Ibrahim ibn Sa'd an abihi an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im,
an karbo daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im daga baban shi,
qala adat imra'atu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam,
yace wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam,
fa amaraha an tarji'a ilayhi,
bayan sun tattauna mai tsawo, sai ya umurce ta ta dawo zuwa gare shi nan gaba. Ya sa mata lokaci cewa ta dawo zuwa gare shi.
Qalat ara'aita in ji'tu wa lam ajidik,
sai ta ce masa ya Rasulullah, to me zaka ce in na dawo ban same ka ba? Ka
anna,
me zaka ce in na dawo ban ganka ba yanzu ya za a yi?
Ka annaha taqulu al-maut,
kamar tana cewa me zaka ce in na dawo lokacin ka rasu fa? Yaya za a yi? Waye zan samu?
Qala alayhi salam,
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace,
in lam tajidini fati Ababakar,
idan har baki same ni ba to tije wajen Abubakar as-Siddiq radiyallahu an. An gane yayi, in dai baki same ni ba to tije wajen Abubakar. Kaga anan kamar yana yin ishara kenan cewa in ya bar duniya, wanda zai zama to khalifansa, wanda zai zama to wakilinsa shine Abubakar. Dan bai ce in baki same ni ba ki samu kowa, sai ce ki samu Abubakar radiyallahu an. Kaga wannan magana ne mai ƙarfi wanda ke nuna mana lallai manzon Allah ya yarda da Abubakar. Duk wanda manzon Allah ya yarda da wakilcin shi, kuma mun yarda da shi. An gane wannan ko? Manzon Allah ya yarda wannan mata, ko da bayan ya rasu a samu Abubakar kawai ya zartar da abun ya yarda. Na'am.
Haddathani Ahmad ibn Abi Tayyib, haddathana Isma'il ibn Mujalid, haddathana Bayan ibn Bishr an Barat ibn Abdurrahman an Hammam qala سمعت عمارا يقول
naji Ammar bin Yasir radiyallahu anhu yana cewa
ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa ma ma'ahu illa khamsa,
naga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam babu kowa tare da shi face mutane biyar,
illa khamsatu a'bud,
sai lokacin da manzon Allah ya fara da awa farko farko nazo na tarar babu kowa tare da shi, inji Ammar bin Yasir, sai dai wasu bayi guda biyar kawai, duka su bayi ne ba wai masu yanci bane, su biyar su suka musulunta a lokacin,
wa imra'atani wa abubakar,
da mata guda biyu da abubakar, an gane a lokacin su ne a duk duniya gaba ɗaya su kaɗai ne musulmai, bayi guda biyar da mata guda biyu da abubakar, suna ba ta gane wannan, to wannan shi ne hujjar masu cewa abubakar radiyallahu anhu ya riga Ali bin Abi Talib musulunta, saboda Ammar bin Yasir a nan wajen ya ce ya ga manzon Allah lokacin da shi ya zo ya musulunta babu kowa tare da shi face bayi guda biyar da mata guda biyu da abubakar, ina Aliyu, kenan zahirin wannan magana a wajen Ammar bin Yasir a lokacin Aliyu bai musulunta ba, an gani duk da malamai na sunna sun tattauna sosai wai shin da Aliyu bin Abi Talib da abubakar waye riga musulunta, an gani to bayan an tattauna kai ya dau zafi kowa ya kawo nasu hujjoji da sauransu, sai aka tsaya tsakiya sai aka ce daga cikin mata wanda suka fara musulunta Khadija radiyallahu anha, daga cikin dattawa wanda suka fara musulunta Abubakar, daga cikin ƙananan yara wanda suka fara musulunta Ali bin Abi Talib, daga cikin bayi ya ka ambaci su kuma bayi, an gane wannan ko, to wannan shine yanda aka yi jambi a cikin manya Abubakar ya fara musulunta, a cikin samari ƙananan yara Ali bin Abi Talib, shikenan kawai a daina jayayya, an gane wannan ko,
حدثني هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واجد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه
أنكر بودك أبي الدرداء الله يقارى مبيا جاء
قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم
يتي ناكسا شيئنا زولي أوجا النبي صلى الله عليه وسلم
إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه
سيقى أبو بكر يا بسكنتو yana rike da gefen tufafinsa, ya fuskanto a rikice yana rike da gefen tufafinsa,
hatta abda an rukbati,
har sai da ya gurfana akan gwiwansa, yana zuwa kawai sai ya gurfana akan gwiwansa,
fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam,
sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace
amma sahibukum faqad gama fa sallama,
kai amma dan uwanku ina ganin ya kutsa cikin wani husuma, dan uwanku ya kutsa cikin teku na husuma da ganin shi baya cikin hayyacinsa, ina ba san gane wannan, annabi da ya ga yanayin Abubakar sai ce lalle abokin kudin nan lalle ya kutsa cikin teku na husuma, kenan hankalin shi ba kwance yake ba, sun samu matsala da wani,
wa qala in inni kana bayni wa bayn ibn al-khattab shay,
to Abubakar radiyallahu anhu yana zuwa fa sallama, sai ya sallama duk da cewa hankalin shi ya tashi ba, an gane hankalin shi ya tashi amma hankali bai gushe ba, yana zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai ya sallama wa kala ya ce ya rasulullah inni kana baini wa baina ibn al-khattab shay'un, lalle ya kasance tsakanin ni da Umar dan Khattab akwai wani abu na husuma na rashin fahimtar juna, yanzu na zo ne ina so ka shiga tsakaninmu,
fa asra'tu ilayhi thumma nadimtu,
sai na yi gaggawa zuwa gare shi, wani abu ya haɗa ni da shi, sai na yi gaggawa na gaya masa maganar da bai dace ba, kun gane ko, shedan ya dan fige ni sai na gaya ma Umar maganar da bai dace ba, daga baya sai na yi nadama, kenan mutumin kirki dama sharadi ne kada ya kuskure, me sharadin mutumin kirki shine wato idan ya yi kuskure nan take ya gane kuskure ya gyara, an gane, amma ba sharadi ba ne dan kai mutumin kirki ne a ce ba za ka aikata wani abu na kuskure ba, kun gare Abubakar a wajen imani babu kamarsa, amma ga shi nan wani abu ya haɗa shi da Umar dan Khattab nan take ya gaya ma Umar maganar da bai dace ba, daga baya sai ya gane bai kyauta ba, da ya gane bai kyauta ba shine sai ya zo ya yi nadama, akan wannan abin da ya aikata an gane to a koda yaushe idan kuna wani abu ya hada ka da wani sai ka faɗi wani magana da baka bai dace ba kada ka ji nauyin ka dace ka zo ka ce da Allah ya hakuri an gane wannan ku kada ka ji nauyin ka yi tarajuhi eh gaskiya da a kaza da na faɗa ban kyauta ba dan Allah ka yafe mu an gane innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa idza hum mubsirun lalle wayannan masu takawa idan wani mai gewaye daga cikin shaytan ya shafe su tazakkaru sai su tunanin tashi fa idza hum mubsirun sai su dawo su gane su gyara ayyukan su tuba shi mutumin kirki babu wanda yace wai mutumin kirki baya aikata kaba'ira ko saga'ira babu wanda yace wannan dan wasu sun ji ace kai mutumin kirki ne to har abada ba za ka yi zunubi ba haka ne shi yasa Ibn Taymiyyah yace jidda yanda muke mutunta sahabban manzon Allah ba yanda muke mutunta su kada ku yi tsammani cewa mu ahlus sunna mun dauka sahabbai sun kubuta daga manyan zunubai ko kanana yace la sahabbai za su iya aikata manyan zunubai da kanana amma suna da wani irin sadika suna da wani irin falala wanda ke wajabtar da a gafarta musu abin da ya faru in ma ya faru din har ma akan gafarta musu abin da ba a gafarta mu wanda suka zo bayan su kenan ba sharadin sahabbai bane a ce su zama mazumai sahabi zai iya yin kuskure amma yana da ayyukan alkhairi da suke wajabtar da gafarta masa wannan kuskure in yayi innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan ko lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi fi sabilillah ngani ko sun yi hijira a sun yi imani farko suka yi hijira sannan suka yi jihadi su wayi waɗannan muhajirun sannan wal ladzina awaw wa nasaru da waɗanda suka tattaro muhajirun kuma suka taimake su an gane suka ba su masauki suka ba da dukiyansu da ƙasarsu da ransu don ganin cewa sun isar da saƙon Allah to waɗannan gaba ɗaya ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai na gaskiya haka Allah ya kira su sai Allah ya ce to in suka yi zunubi ba in suka aikata kaba'ira ba ko suka aikata saga'ira ya za a yi a zage su ko a ci mutuncinsu me ya ce lahum magfiratun wa rizqun karim suna da wani irin gafara na musamman da kuma arziki mai girma shine aljanna an gani kaga sai Allah ya ce lahum magfiratun ai min zunubihim kenan suna yin zunubai ko wallazi ja'a bis sidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim wa zalika bi jaza'ul muhsinin sai Allah ya ce li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu Allah yayi haka ne dan ya kankare musu mafi munin abin da suka aikata kaga tunda an ce mafi muni dole ne kaba'ira ne misali in sun aikata manyan zunubai Allah zai iya kankare musu saboda me saboda sabika da falala da gudunmawar da suka ba musulunci an gane wannan ko to babu ba sharadin mutum bane a ce wani mutum kirki ne a ce shikenan kawai ya zama mala'ika mai fuffuke ba zalibi a sharadi shine wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun shine sharadi in kai zalibi ka gane kuskurenka kai sauri ka janye ka tuba an gane wannan ku to kun ga Abubakar yana daga cikin masu irin wannan sifa din an gane fa asra'tu ilayhi thumma najimtu nayi gaggawa zuwa ga Umar na gaya ma Umar maganar da bai dace ba sa'annan sai nayi nadama
fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya
sai na roki Umar din ya gafarta mun sai Umar yace bazan yafe maka ba ina fata gani kenan aboki da aboki ba wanda haka suke amma sun samu sabani har ma shi sai abokin ya ce da Allah kuskure ne ya taimai ko ce ba zan yafe maka ba wallahi san ba zan yafe maka ba kenan Umar ya ji zafin abin da Abubakar ya maza gane wata ko
fa aqbaltu ilay
to shine nazo na kai kara zuwa gare ka ya rasulullah shi abubakar me yazo yi yana so annabi ya roki umar annabi ya roki umar cewa da to umar dan Allah ka yi hakuri inda yayi nadama a yabe mishi to shine ba wai ya kai kara ai ma umar kace kace bane amma ko me ya faru daga baya
fa qala yajzimu Allahu laka ya ababakar
sai annabi yace Allah zai gafarta maka ya kai ababakar yaghfirullahu laka ya ababakar yaghfirullahu laka ya ababakar
salatu
shi Allah zai gafarta maka ya ababakar Allah zai gafarta maka Allah zai gafarta maka ya fada haka so uku an gani Umar ya ga fuskar manzon Allah ya canza
kuma inna Umar nadima
sannan daga bayan sai Umar yayi nadama da yaga yanda fuskar Umar ya canza yanda inda fuskar manzon Allah ya canza
fa ata manzila Abi Bakar
sai je gidan Abu Bakar radiyallahu anhu
fa sa'ala afamma Abu Bakar
sai ya tambaya shin Abu Bakar yana nan
fa qalu la
sai a a baya nan
fa ata ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa sallama
sai kare jawwa wajen annabi sai ya sallama ya ji tsoron ya dumfara annabi tunda ya ga annabi yayi fushi sai ya je wajen Abu Bakar dan ya nemi yardansa in Abu Bakar ya yarda sai su dawo wajen annabi da shi sai gashi ya ga Abu Bakar baya nan sai kare jawwa wajen manzon Allah hankalin shi ya tashi
فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر
sai tukan annabi ya kama canzawa yana yankwalewa annabi ran shi ya baci yaya za a yi a baka ma abubakar rai eh yaya za a yi mutum irin abubakar a baka mishi rai
hatta ashfaqa abubakar fajata ala rukbatai
har abubakar ya furgita shi yayi laifi amma sai ya furgita ya gurfana kan gwiwansa bai san san da ya fadi kasa ba
fa qala ya rasulullah
ya ga tukan annabi ya canza gaba daya sai gurbana sufaye na taba jin wani sufi a maulidi yana kafa hujja da wannan akan halaccin durkusu cewa da abubakar ne ya durkusa wa manzon Allah to shin wannan magana durkusu ake yi menene ya faru hankalin shi ya tashi ya rude da yake annabi ya yi fushi bai san san da ya fadi kasa ba an gane nan ba ana magana durkusu bane wajen gaisuwa inda durkusu ne wajen gaisuwa tun farkon zuwan shi me yasa bai durkusa ba sannan in kun ce durkuso ne cewa to menene hukuncin wanda ya zo gaban babba bai durkusa ba yayi laifi in ka ce yayi laifi to me za ku ce game da hadisin nan na wata rana manzo Allah yana hudu ba ranar juma'a sai ga wani bakawai ya zo wajen annabi an ce sai ya shiga ta wani kofa sai ya tsaya gaban manzo Allah annabi yana hudu ba ya tsaya gaban shi yace ya rasulullah halakatul amwal wanqata'atus subul fad'u llaha kaza kaza an yudisana ya rasulullah dukiyoyin sun halaka hanyoyin abinci ya yanki ya rasulullah ka roƙa mana Allah ya agaza mana ya sauka mana da ruwa to wannan bawan Allah kuma da yazo bai durkusa ba shi yanzu ya kyauta ko bai kyauta ban bai kyauta ba ya halatta da duk sahabbai suka kyale shi ya halatta da manzon Allah ya kyale shi تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز da sahabbai sun ce kai ba kana gaban annabi bane me yasa baka durkusa ba babu wani hadisi da ya nuna mana cewa in zaka gaida wani babba sai ka durkusa in dai ka zo kaga wani babba a zaune kai ma kana iya zaunawa an gari wannan durkusawan ba shi daga cikin usulubi na mutuntawa ko girma amma an gane musulunci al'ada ne na wasu kabilu din ina ba san gane wannan
فقال يا رسول الله والله انا كنت اظلم مرتين
يا رسول الله كاي حقوري ني ني فنا بظالمشي ني نا بلي في ابو بكر با شي ليبي با يا رسول الله كاي ابي مشي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
في منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي
ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت
سوره غباي كسني دغ يوم كسني دغ يوم الله يا ايكوني دغ غسكيا دي الدنيا كوتشي ناي قريا
وقال ابو بكر صدقه
ابو بكر يجي ناي غسيا ان غادي دي الدنيا غبا داي ا لوكاشن نان ان غادي الله يا ايكون دي غسكيا دي الدنيا كو واي قريا ثاني ابو بكر لي كدا يجي كاي غسكيا انا بس ان غادي وسو ديوا daga cikin ku fada su yi dani wasu da yawa kafin su musulunta sun bani wahala kamar Umar din ko ai sai dai ba manzo Allah wahala kafin ya musulunta sai dai ba sabon manzo Allah amma shi Abu Bakar annabi na gaya mai cewa Allah ya aiko ni da saƙo yace kai gaskiya shine wallazi ja'a bis-sidiqi was-saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wasunce an saukar da wannan aya zuwa ga Abubakar radiyallahu anhu duk da cewa al-ibra bi umum al-lafz ne la bi khusus al-sabr kun gane wannan ku duk duniya gaba daya Allah ya aika wanda gaskiya kowa yace nayi ƙarya Abubakar shi kadai yace nayi gaskiya Abubakar bai tsaya jayayya da ni duka fa yi musulunta amma sauran mutane sai da suka tsaya aka dan iki kaka dan daga bayan suka musulunta
wa wasani bi nafsihi wa mali
kuma ya taimake ni da kansa da dukiyarsa ashe duk mutumin da ya taimaka wajen yada da'awa ya zama shine farkon wanda ya fara shan wahala wajen yada da'awa da kanshi da dukiyarsa ba za ka manta da shi ba an gane wannan ko yauwa kaga manzon Allah bai manta da irin wahalan da Abubakar ya sha ba lokacin duk duniya gaba ɗaya fa an kare sa manzon Allah duk duniya gaba ɗaya kafirai ne daga manzon Allah sai Abubakar kuma wannan kuma ya ƙara nuna mana har ila yau cewa Abubakar shi ya fara musulunta an gane duk da kuma in ka ji ana magana kuma na Aliyu sai kuma ka manta da wannan to akwai tattaunawa sosai shi yasa malamai suka yi wannan jami'in kawai to a daina tattaunawa wannan kawai a daina jahiliya a ce kawai cikin manya masu shekaru Abubakar kawai samari matasa a ce Aliyu a cikin mata a ce Khadija ina ba san gane wannan to haka idan kawai jayayya dan kare kowa idan haka lijin hankalin kowa idan kwanta
fa hal antum sabiqu li sahibi
shin ku za ku kyale mun sahabi na ko ba za ku kyale mun shi ba za ku kyale mun sahabi na ko ba za ku kyale mun ba kaga yanzu nan da ko da wakati yayi da bidi ka ba shi hakuri an gane gudun ma wanda ya ba musulunci yana hukunta in yayi kuskure kadan manta ku ga jona gun ba wai annabi ya ce bai yi laifi bane dan laifin da yema ka duba wahalan da ya sha dan musulunci ya ci gaba da ba da irin wannan wahalan da ya sha da gogonmaya ba da kai din nan baka tsinci musulunci ba so kan yi baka laifi ka dan yafe mishi shi yasa daga cikin wasiyar da manzo Allah yayi kafin ya bar duniya dangane da mutanen Madina yace dan Allah mutanen Madina sun yi kokari sosai ga musulunci ku dinga dan kau da kai ga kurakuran su kuna dan yafe musu ashe idan mutum yayi gogonmaya ya sha wahala ya yada addini sai ya zo yayi wasu irin kurakurai to ya kamata a dinga dan daga mai kafa sa'annan kuma ana yin nasihohi ta hanyar da ya dace ba kamar yadda mutane suke yanzu ba sai wani ya kalli malami irin malaman gumi ya ce ba wani abin da yawa sunna ka duba irin wahalar da malaman gumi sha wajen sunna lokacin duk duniya duk Najeriya gaba daya sufaye ne shi kadai ya tashi ya fara musu inkari lokacin za a taru malamai a zazzage shi kadai za a taru a kan shi a yi mishi barazana cewa sai ya wulakanta ba yana zagin waliyai ba sai ya ga a ƙarshen shi na? A sosai kuwa ya je Kano mutanen Kano suka ce babu wanda zai shiga muzurin izala Kano har abada izala ba za ta shiga Kano ba da ya je Kano ta'aziyya ya je wani ta'aziyya aka jefe shi aka fasa motar shi da ƙyar aka kwashe shi ina ba san gani to daga baya kuma saboda ya danyi wasu kurakurai sai wani ya zamanto ba zai daga masa kafa ba ina ba san gani wannan malamin sunna idan ka san wannan malamin yayi kokari wajen yada sunna yayi kokari wajen yada salafiyya sai ka ganshi da wasu kurakurai ka dan kauda kai amma kuma wannan fa bai hana ka nuna fa wannan abin kuskure bane amma kada ka dinga cewa malaman banza kawai bai sai wa musulunci kaza 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 ina ba san gane wannan yanzu za ka wasu samari masu da awan salafiya haka suke yi sai ga ba su da wani abin da za su yi ga malami face cin naman shi akwai wanda su in malami ba nasu bane malamin su in yi kuskure za su rufe malamin da ba sa so dan laifi kadan yayi sai su mai da shi shirka sai ta yadawa su bata wannan su bata wancan su bata wancan su suna so malamin su yayi sama shi kuma dai malamin yayi kasa wannan kuskure ne an gane malaman sunna ne yanda kake ji da malamin ka haka wani yake ji da nashi an gane wannan bangaranci da wariya ka nuna cewa kana so ka ringa wani wariwa kana so ka ringa cutar da wasu kana suka malamin su kana yaban naka ya nuna ba salafiyan kake ina hakika ba ya nuna burin ka kana da wani buri ne na bangaranci ko wani kungiyanci ko da wani ajenda da kake da shi gaban naka da kake da shi Allah shi kiyaye na'am
magatai
ya fara haka so biyu
fa ma'udiya ba'daha
to tun daga lokacin ba ƙara cutar da Abubakar ba ko koda Abubakar yayi wani kuskure sai kuntuna fa in fa manzo Allah ya sani fa mun yi fushi da shi fa kun san manzo Allah yana fushi da fushin shi yanzu wannan fushin da manzo Allah yayi da fushin shi yana nuna yana goyen bayan Abubakar ya ci gaba da yi ne a'a wato mutun yana da alkhairi dubu sai yayi kurakurai biyar sai kuka dauki biyar din nan kuka manta da dubun nan kun yi adalci ba ku yi ba na'am
حدثنا معل بن عثد حدثنا عبد العزيز بن المختار قال خالد الحذاء حدثنا عن عبي
خالد الحذاء ياتي
حدثنا عن عبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه
ياتي عمرو بن العاص رضي الله عنه يا باني الاباني
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات الثلاثه
ولله النبي صلى الله عليه وسلم يا ايكيشي زوا غا سوجوجي رندنانا ذات الثلاثه wani yaki ne da aka yi ana kiran shi a gazwatu zatu salasin annabi ya aiki amr ibn al-as radiyallahu anhu
fa ataitu fa qultu ayy an-nas ahabbu ilay
sai amr ke cewa sai naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nake tambayan shi ayyun nas ahabbu ilay a cikin mutane waye fi soyuwa zuwa gare ka ya rasulullah
qala aisha
yace aisha a cikin mutane na fi son aisha radiyallahu anha
fa qultu min ar-rijal
sai ce ya rasulullah wannan daga cikin mata kenan to a cikin maza fa
fa qala abuha
sai ce mahaifinta kullu mahaifinta abubakar a cikin mata ya fi son aisha a cikin maza ya fi son wa abubakar to yanzu da aisha da khadija waye bi daraja kaga dai anan wajen an tambaye shi a cikin mata sai ce aisha radiyallahu anha kai sai na ba tan gani to kuma ita Aisha tana ganin wani abu annabi yakan yanka rago in yanka rago ya raba naman ya yi ta aikawa zuwa ga dangin Khadija da kawayen Khadija kullum sai ita Khadija 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 har ma ya zama Aisha kishi ya kama ta tana cewa ka'allam takul ko fa'allam yakun fi dunya illa Khadija kamar a duniya babu kowa sai Khadija sai annabi ya ce inna ha kanat wa kanat wa kanat wa kanat li minha walad yace ta kasance tayi mun kaza na alkhairi kuma ya kasance ta haifa mun da har ma akwai sanda kishi ya kama take cewa yanzu ciyayi yanzu misali in aka samu gona wanda duk ya bubbushe da kuma gona wanda mai gashi mai danyen ciyayi mai danyen ainihin yabanya ga shi yabanyan yayi lublub da wancan wanda yabanyan duk ya bushe wanda za a zaba sai manzo Allah ya ce za a zabi wancan wanda ya lublub ne to tana nufin kenan cewa ta ita da Khadija ita Khadija tsohuwa ce ita kuma budurwa ce waye za a fifita an gane wannan kaga shi maganar kishi yana nan tsakanin mata amma ana so ne a yi kishi mai tsafta babu shirka babu kauce hanya an gane kowace mace ta yi iya kokarin abin da za ta aikata don ta janyo hankalin mijinta amma kada kuskura ta hausa su ke cewa ba boka ba malam to wai malam ɗin kuma malam ne koko bukan wai ba boka ba malam wai shi na musulunci sunan shi malam mutumin da yake tsafi yana kira zuwa ga bautan aljannu yana kwakulo gaibi wannan za a kira shi malam ko dai boka shi ma boka ne ba malami ba ne shi an fahimci wannan ko ko a take cire malamai sun tattauna dangane da Khadija da Fatima da Khadija da Aisha wasu sun fifita Khadija sai shiru abin su wasu sun fifita Aisha wasu sun yi tawakkali kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yakan ce ta bangare kaza da kaza Khadija ta bangare kaza da kaza Aisha bimana ta bangaren sadiqa wayar ga musulunta wayar ga yin amfani da dukiya wajen hidima ga musulunci Khadija ta miƙa dukiyarta dungurungun wajen ganin cewa da'awar manzon Allah ya ci gaba an gane sannan kuma danginta sun tsaya wa manzon Allah in za a taba shi yana da'awa za su tsaya a yi wani daka wajen ganin ba a taba shi ba har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shekaran da ta rasu ya kira wannan shekara amul huzur shekaran bakin ciki saboda irin gudunmawar da take bashi an gane wannan to ta bangaren gudunmawa da bangaren sabiqa na musulunta Khadija ta bangaren zurfin ilimi an gani waye cikin mata annabawa mai ilimi a abin nan to yanzu da mai ilimi da wanda ya bada ilimi da wanda ya bada dukiya waye fa daraja qul hal yasawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ul albab to yanzu waye bi na kaso wannan aya kuma aka zo kuma malakum allah tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fatah wa qatal min qabl al fatah wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullu wa'ada allahu al husna kun gane ku a take cire kowanne yana da daraja ta bangaren shi kuma ita ce kadai budurwa da manzon Allah ya aura na'am
qultu thumma man
laifi ya rasulullah bayan abubakar sai kuma wa
qala thumma umar ibn al-khattab
sanan sai umar dan khattab
fa'adda rijala
sai ya ambaci mazaje sanan wa sai annabi sai wani sanan wa sai wani
haddathana abu al-yamani akhbarana shu'aib an az-zuhri قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن
ابو سلمة بن عبد الرحمن يا بني لابد بن اوف
ان ابا هريره رضي الله عنه قال
للي ابو هريره الله يقرا مزي يدا يجي
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ناجي من زن تيرا صلى الله عليه وسلم yana cewa
بينما غائم في غنمي
انا nan wani makiyayi yana cikin tumakinsa yana kiwo
gada عليه الذئب
ada
عليه الذئب
sai kirke ci ya kai mishi hari kirke ci ya kai hari ga dabbobin sa
fa akhadha minha shatan
sai ya tunji wani akuya daga cikin awakin wannan makiyayi
fa talabahu ra'i faltafata ilayhi al-dhi'b
sai shi wannan makiyayi sai ya nemi akuyan sa yana ta bin wannan kirke ci sai ya karba akuyan sa sai wannan kirke ci sai ya waiwaya ya kalli wannan makiyayin
fa qala man laha yawm as-sab'
to idan ka bata kariya yau waye zai bata kariya ranan zakoki ranan da zai zama to zakoki ne gaba daya a cikin daji
yauma laysa laha ra'in gairi
ranan da babu wani makiyayi in ba ni ba wato zai zama to ranan babu wani kai baka nan babu kowa sai ni ne kawai nake tare da ita nan yana nufin wai kiwo ba ka san ko shi dai bai yiwa a bashi kiwon dabbobi ya tsani kamar an dage ta a ba magi a jiyan mai aba kura a jiyan nama yau aba kura a jiyan nama misali kaga ba zai yiwu ba
wa baina rajulin yasuqu baqara
kaga yanzu anan wajen kirkici yayi magana mallaha yawma sab' wa nene wa ke gareta wani gata ke gareta ranan zakoki ranan da ba ta da wani makiyayi in ba ni ba to ana nan wani mutum yana kore shanu
kada hamala alaiha
sai shi wannan kirkeci sai kai mata farmaki
faltafatat ilayhi fa kallamatu
sai ta waiwaya zuwa gare shi ita saduwar shi ya kai mata farmaki ilan wato shi mutumin yana kiwon shanu zai iya yiwa sanuwa zai yiwa sanuwan ta yi wani abu na rashin ji sai ya buge ta ya kai mata farmaki sai ta waiwaya ita saduwar sai ta yi magana
fa qalat inni lam ukhlaq li hadha
kace ka sani fa ni ba a halice ni dan a ringa duka na ba yaya kaga ko ka buji sanuwa ta waiwaya ta ce malam wani ina fa ganin girman ka ba a halice ni dan ka ringa duka na ba kaga ai da gudu zai sallama wannan sanuwar
walakin ni khuliqtu lil harfi
kace ni an halice ni ne dan noma a gani wato ƴan shafiya sun yi rabbi ga wannan ga malikiya masu cewa wal kaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina da dawaki da kuma jakuna da wal kaira da dawaki da alfadarai da jakuna don ku hau ku yi kwalliya kawai amfanin su don ku hau ku yi kwalliya suka ce wannan aya ya nuna ba a cin doki an ce an yi amfani da lamu ta'alil litarkabuha wa zina don ku hau ku yi kwalliya ashe ba a ce litakuluha ba saka ba a cin doki a bazan ba saboda doron wannan aya ne ina ba san gane wannan to shine sai Malik Abdul ce to ga wannan hadisin shi ma ga sanuwa ta ce ni ba a halice ni dan duka ba an halice ni dan mi dan kiwo kenan sanuwa ita ba a yi ta dan a ci ta ba an yi ta dai kawai dan ta ga kiwo kawai wace ka yaka sa ina fatan gano wannan to kaga anan wajen wannan magana ba ita ta fadi wasu abubuwa ne daga cikin amfaninta nan ba wai tana nuna shi kenan kawai ita dan kiwo kawai za a bar ta ba misali an gane saka kuma akwai wasu hadisai da suka nuna mana da wasu ayoyi da suka nuna mana sanuwa tana daga cikin an'am wanda ya halatta a yanka a ci sai mu yi jam'un nusus an gane shi ma akwai nassin da ya nuna mana bayan wannan wal khayl wal bigal wanda ya nuna mana halaccin cin naman doki sai mu yi jam'i na nusus shi ya sanya Allah ya cika malaman gumi ba za mu kushe ba muna yi masa addu'a malami ne ba maliki amma la muta'assib baya ta'assubanci ga mazhabin malikiya malabo kuma yana fifita hadisi ingantacce akan me hadisi akan me akan mazhaba shi ba maliki ne amma hadisi ya fiye mai mazhaba an gane wannan ku malabo kuma ka duba tafsirin shi na Hausa karkashin wannan aya din sannan ka duba raddul azhan ila ma'anil qur'an karkashin wannan aya din al khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina kaga sharhin da malam yayi malam ya kawo sabanin da aka yi tsakanin mazhaban malikiya da mazhaban shafi'iyya dangane da cin naman doki bayan ya gama kawo sabani tsakanin sai ce kulki sai ce ni ana wa ra'ayin mazhaban shafi'iyya ya fi ƙarfi saboda hadisi kaza da hadisi kaza da hadisi kaza ya kawo hujjoji ya rinjaye da yana halatta a ci naman doki ina ba san gane wannan har ma ina ganin a cikin karatun da ake yi akwai wani malami da ke to akan maka lahu ba za a ce ka kawo mana wata sabon mazhaba ba yace wani sabon mazhaba in gaskiya ta bayyana ai ba magana wani sabon abu malabo kuma ya nuna kawai tunda dai hadisi ya tabbata da shi za a yi aiki sai malami ya nuna ana cin naman doki kaga inda mai ta'assubanci ga mazhaba ne zai ce a kwashi wayannan hadisai a zuba a bola ko zai ce hadisai ne wanda ya kamata a zuba a bola tunda dai malik bai yi aiki da hadisin ba ruwanmu da shi shi yana ganin malik ma ya fi manzan Allah shi mai ta'assubanci din in manzan Allah ya ce kaza malik ya ce kaza to maganar malik ake ɗauka wa'iyazu billah
qalan nasu subhanallah
sai mutane suka ce subhanallah
qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam
suka ce sanuwa tana magana subhanallah sanuwa ta yi magana sai annabi ya ce
fa inni uminu bi zalika wa abu bakr wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu
ina yi imani da wannan da ni da abu bakr da umar dan khattab radiyallahu anhu ma mu bi dumika mu uku mu yi imani da wannan kaga wannan yana nuna mana falalan wa abu bakr ya akai manzon Allah ya san abu bakr yayi imani da shi umar yayi imani da shi wahayi Allah ne ya sanar da shi wannan maganar cewa kai kayi imani da masanuwa tana iya yin magana da izinin Allah an gane kaga wannan yana nuna wato falalan wa'annan sahabbai guda biyu a wajen manzon Allah sannan a wajen Allah subhanahu wataala raddan ala shi'a su kuma shi'a babu wanda suke ki a cikin sahabbai kamar wa'annan guda biyun Allahumma al'an in mai quraishin wa ibnatayhima ya Allah ka tsine ma in je shi'a ba sai ya Allah ka tsine ma gumaka guda biyu na Qurayshawa da ƴaƴansu su waye gumaka na biyu guda biyu na Qurayshawa su ne Abu Bakar da Umar a wajen ɗan shi'a ƴaƴansu guda biyu su ne Aisha da wa su ne Aisha da Hafsa ko su ce Allahumma al'an al-awwal wa sani wa salih ya Allah ka tsine ma awwalu da sani da salih in ka ce ɗan shi'a ce ya Allah ka tsine ma awwalu yana nufin ya Allah ka tsine ma Abu Bakar wa sani shi ne Umar wa salih shi ne Usman sai ya shiru akan warrabi baya tsine mana hudu shine Ali bin Abi Talib Allah shi yayi kala wa alaikum assalam wai tambayin da yake wai ya halatta kuma a cikin dalibai da suke karatu karkashin malami sai aka raba kallon ka tare da ma a cikin daliban ka waye zai kace wani sannan sai wa sai wani shin ya halatta haka la an gane farko dai wayancin sahabban imanin su ya fi samu idan an nuna wane ya fi wane wannan wane ba zai girman kai ba wannan wane ba zai ringa yin alfahari ba an gane wannan ko to amma mu ana ji mana tsoro idan ana yawan yaban mu a gaban jama'a za a lalata mu an bayyana da nago muna da rauni zai yi wa ana yawan yabo wane ya fita zai yi wa nan gaba ka ringa hasada ko shedan ya shige ka mafi alkhairi dai kawai malami yana mutunta dalibansa shikenan Allahu a'lam amma su ma dalibai za su iya gane cewa ai gaskiya wane yana ba da gudunmuwa fiye da kowa sannan sai wani sannan sai wani akwai abin da baya bukatar tambaya ma ko gaskiya a cikin daliban wani babu wanda yake tsayawa yana ba da gudunmuwa misali a ce yanzu a cikin masu kuɗi da suka yada da awon malaman gudun an tambayi malam wani zai ce san canji Allah ya ji kansa kaga irin kuɗin da ya kashe babu wani mai kuɗi da ya kashe mai kuɗi kamar wannan ko irin wannan ina ganin akwai irin wannan wanda a fili ya bayyana baya ma bukatar wani ƙarin bayani Allahu a'lam wani ta bangaren ilimi wani a wajen ilimi yana bada gudunmawa wajen karantarwa wani yana bada ta bangaren dukiyansa wani yana bayarwa ta bangaren ainihin ga irin wannan dauke-dauken karatuka kai ko wani bangare dai akwai na ga ɗalibin da shi kuma ga inda yake bada gudunmawa an gane ko wanda kuma Allah zai bashi lada gurgurdan gudunmawa wanda yake bayarwa Allahu a'lam subhanaka allahumma tabarak na'am eh aizu Allah sunan wani mutum ne eh ya alaka ba gaji an sa in da zai bi kira da bila an yi magana kan shi kuma alaikum assalam kwana biyu kafin Ramadan mutum ya dakata a hadisin da ya zo cewa idan ta safar Sha'ban talata sumu malamai sun ce bai inganta ba shi in Sha'ban ya zo rabi kai ku yi azumi kamar yanzu Sha'ban muna 16 ne 20 da wani abu afwan muna 20 da wani abu da kaga to shi in Sha'ban ya zo rabi wani hadisin da yake ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك